sunan al-ghusl babun sunnonin wanka wa amma sunan al-ghusl fa khalsatu amma sunnonin wanka guda biyar ne awwalu ha gatu ne da yin wa'in qabla ikhali na farko wanke hannu zuwa ku'u zuwa ainihin wuyan hannu kafin shigar da shi cikin kwarya kafin mutum ya shigar da shi cikin kwarya ya wanke wannan sunna ne
wal madmadat sunnatun
sanan kuskuren baki sunna ne
wal istinshaq sunnatun
shaka ruwa a hanci ma sunna ne
wal istinsaru sunnatun
fiyacewa ma sunna ne
wa massu sumakil udhunain sunnatun
shafan ramun kunnuwa ha idan mutum zai alwala ya shafa ramun kunnuwa shi ma shafan wannan ramun kunnuwa sunna ne inda malik da kuskuren baki da shaka ruwa da fiyacewa wannan mazhaba ne na malikiya sunna ne amma mazhaba na imamu ahmad wajibi ne farilla ne an gane da mutum zai yi alwala a mazhaba na ahmad bai shafi ruwa ba bai fiyace ba bai shafi kunne ba bai da alwala amma a mazhaban malikiya da mutum zai tsallake waɗannan ga baki ɗaya ya yi alwala to ya bar sunna ne alwala ta yi an fahimta
in ta sunnonin
sunnonin wanka sun ƙare
al-akhdari
na wa alaikum
salam
idan ya mata idan mutum ya mata sai sama abu da sai dawo ya shaka amma idan dai kika kalle shi sunna ne kawai ka wuce abu in dai ga mai wanda yake shi dole ga dole sai ya dawo garin sai ya shaka sannan ne amma ga mu fahimta zuwa da kiyaye sunna ne suna nufin mutum ma ko da yin zuwa komai sai ya bar lada ne kawai na'am bismillahir rahmanir rahim
na'am al-akhdari war riya'u
dariya menene riya shine mutum yayi abu dan ya burge mutane wato ba wai domin ya samu lada a wajen Allah ba subhanahu wata'ala an gane ku idan har mutum burin shi yayi abu ne dan ya burge mutane to wannan mutum za a ce mai riya ne shi wato abin da ya aikata abu na ibada na addini sallah azumi zakka ya irin wannan abubuwa maimakon mutum yayi saboda ya samu lada wajen Allah sai yayi dan mutane su san yana yi wannan shine riya sannan hata haka na duniya misali in za ka yi wa mutane kyauta kana so ka ce wai sai an sani idan ba a sani ba ba za ka yi ba akwai mutum irin wannan in yana so ya bada abu yana so a ce a gaban mutane ya bayar kaza mutane su san yana yi irin wannan riya kenan amma mutum ya yi abu saboda Allah don ya samu lada a wajen Allah domin ya samu yardan Allah din to wannan shi ne abin da yake daidai ku fahimci wannan ko saboda haka riya shi ma yana daga cikin abubuwan da Allah ya hana yin abu don ka burge to amma ga tambaya idan ka yi wani abu na alkhairi da kai wani abu na alkhairi sai mutane suka ce kai amma mare isa wallahi abinda kai mun ji daɗin shi wallahi kawai sai ka kawo murna sai ka ji daɗin abin da aka yabe ka akan shi ya yariya ne wannan ba riya bane asali ka yi shi don Allah ne da kai shi don Allah sai mutane suka yabe ka ce wallahi abin nan da kai ba dan ganin idan ka wallahi mun ji daɗin shi kaza 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 abin kai kaza sai kai farin ciki dama ɗabi'a nan adam duk wani abu wanda ya faranta mai rai zai farin ciki duk abin da ya bakanta mai rai zai bakin ciki wanda tafiya nan adam ke nan a kai wannan abin da kai mutane suna ta jin daɗi wallahi cewa Allah ta kamala ne dan Allah alhamdulillah na gode Allah to amma da ma burin ka dama na farko da ma in kai dan haka din shi ne riya amma ka gama aiki mutane sun ce kaza sai dai wannan mutanen bayan ka gama aiki sun ce kaza din nan zai yi wani lokaci kaga daga wannan abin sai mutum ya fada riya kuma tunda har mutane ke ta yabon ka akan wannan abun yabon yayi yawa sai mutum ya koma yi dan mutanen ya fada cikin riya amma kuma saboda hadarin riya ya kamata mutum ya nisanci irin wannan sannan kuma mutane su nisanci yawan yabo din nan idan mutum yayi abu na burgewa ana yawan yaban shi to shedan zai iya mishi tasiri